wata ranka sha zumani wata ranka sha madaci ya al'umma kudura manya har ma da yara daga zuci mai daina zara musa alwashi suke ci wata rana nasara ce wata rana matsala ce ai wannan ka'ida ce me hakuri zai dace wani na da kudi aboye be farga ba sun tsiyaye duniya mai juye juye wani wayo yanzu bai ci haka Allah ke nufin sa wani bawa ne abinsa wani gari zai nasa wani kulkaji yake ci wani inda ka tashi zai ji wani na cinikin gidaje haka harkar duniya ce sai Allah ya amince yau kai ne kake gobe kuma ba kai bane ba lamarin ba kai kake ba nufin Allahu rabba ga wani na ce ban mutane wani na zagin mutane wani gulma yake a zaune bai san ma me ake ba duniya su bata balce san ba su farbatance mai lissafi ya mance dan ba Allah bane ba ga wani malam mai karatu wani koya zai ya situ wani boka mai rubutu wani yayi tarawar kumatu wani dukanci yake yi wani kuci ma yake yi ai wani tuki yake yi wani kuma boko yake yi ai wani noma yake yi wannan dinki yake yi wani sai da waya yake yi wani dillanci yake yi kai kuma me kake yi duniya mai sabulai a cikin ta akwai barayi da akwai yan balna yayi wace sai kaunar musoyi wace ko bacci take yi wace gulma kawai take yi wace girki ma take yi wasu sai hali na kaza in sun ci su goge baki wasu sai hali na karne kullum haushi da baki wasu ko ƴaƴan awagi sun zarce uwa da doki wani zaki ne kullura a taba shi ya dau mataki wani kura ne nufin sa kwata ya saka a baki labarin duniya ne gujizan can nan mutane duniya da akwai saraki wasu na manyan mataki da akwai ulama sosai sannan da akwai musakai da akwai kuma alhazawa a matsayin a faɗe su zunkai